ji bayar koda
ummi a zuciya kike har kullum in ga ki duniya tana min dadi
ummi in baka nan ina jin haushi in ga ka duniya tana min dadi
eh bana
tana min dadi
yeah ummi da sanki ne nake numfashi ruka da nayi ke kike rarashi in baki nan ina yawan jin kaushi da dadi idan kina kala mai taushi tafiya nake kafa ta na yin kaushi zan zo ga yake ne ki min fira
Sarawin
ya ta
saki fada ka fadi
yace